sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum, barkanku da asuba. Da fatan an waye gari lafiya. Aisha Tusila ce tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yau Litinin 19 ga watan Oktoba shekara ta 2020. Kafin ku ji abinda muke tafi da shi ga kanin labarai.
Jiya Lahadi shugaban Amurka Donald Trump da mai kalubalantarsa Joe Biden sun yi zawarcin masu jefa ƙuri'a farko a jihohin Nevada da North Carolina. Cibiyar da ke sa ido kan coronavirus ta Jami'ar Johns Hopkins ta fitar da rahoton cewa akwai kusan mutum miliyan 39.9 da suka kamu da cutar coronavirus a faɗin duniya. Kakakin Majalisar Wakilan Amurka Nancy Pelosi ta ce dole ne a cimma yarjejeniya da gwamnatin Trump kan wani sabon tallafin coronavirus cikin sa'o'i 48.
Yayin da aka shiga mako na biyu, matasa na zanga-zanga a wasu sassan Najeriya domin nuna damuwarsu dangane da yadda 'yan sanda ke gudanar da ayyukansu. Masu kula da al'amura na bayyana cewa
rigingimin nan duk da aka samu nasarar ɗauko mutane suka fito din shine makarantu da aka kulle. Saboda haka gwamnati sai ta ankarar da mutane ke kokarin kawo waɗansu abubuwan da za a tafiyar da mutane.
Rundunar sojan Najeriya ta kaddamar da wani shiri da ake kira Crocodile Smile don yaƙi da masu aikata manyan laifuka da suka hada da masu aikata laifuka ta yanar gizo a duk faɗin Najeriya. To ko meye bambancin wannan
shiri? Dalilin shi shine a tabbatar wasu miyagun ayyuka da ke faruwa wani abu mai kyau shine an ce za a yi shi a duka faɗin Najeriya.
Za kuma ku ji shirin da kungiyar tarayyar Turai ta bullo da shi na gina filaye a gabar teku don inganta harkokin su a ƙasar Ghana. Sarfilu na tafi da shirin sa na ciki da gaskiya. To amma kafin nan ga halin da duniya ta waye gari.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Jiya Lahadi, shugaban Amurka Donald Trump da mai kalubalantarsa na jam'iyyar Democrat Joe Biden suka yi zawarcin masu jefa ƙuri'a farko a jihohin da ake fafatawa, jihar Nevada da North Carolina, yayin da muhawarar ƙarshe ta shugaban ƙasa ke karatowa a wannan makon. Akalla Amurkawa miliyan 27.7 suka kada ƙuri'unsu ta gidan waya ko ta hanyar zuwa da kansu gabanin ranar 3 ga watan Nuwamba. Wato ranar zaɓe a cewar cibiyar da ke kula da harkokin zaɓe da ke Jami'ar Florida. Samun yawan adadin masu jefa ƙuri'a da wuri ya faru ne game da damuwar da ake da ita kan cunkoso a rumfunan zaɓe a yayin da ake fama da annobar coronavirus. A jihar North Carolina, ɗaya daga cikin fagen fafatawar, inda mutane miliyan 1.4 ko kashi 20 cikin 100 na waɗanda suka yi rijistar zaɓe suka kaɗa ƙuri'unsu ya zuwa jiya Lahadi. Biden ya yi kira ga mazauna jihar da su je su kada ƙuri'a da zarar sun samu sukuni. Cibiyar da ke sa ido kan coronavirus ta Jami'ar Johns Hopkins ta fitar da rahoton cewa akwai kusan mutum miliyan 39.9 da suka kamu da cutar coronavirus a faɗin duniya, yayin da waɗanda suka mutu sanadiyar cutar suka kai miliyan 1.1. Jiya Lahadi, kasar India ta ce ta sami yawan waɗanda suka kamu da cutar sama da 61,000 a cikin sa'o'i 24. Yanzu haka India tana da waɗanda suka kamu kusan mutum miliyan 7.5, waɗanda suka mutu dalilin cutar ya kai sama da mutum 114,000 a cewar ƙididdigar Johns Hopkins. Kasar Italiya, inda a kullum ake samun mutum 11,775 da ke kamuwa, Prime Minister Giuseppe Conte ya baiwa dukkan magajin garin damar rufe wuraren taruwar al'umma da sauran wuraren da ake taruwa bayan karfe 9 na dare. Kakakin Majalisar Wakilan Amurka Nancy Pelosi jiya Lahadi ta ce dole ne a cimma yarjejeniya da gwamnatin Trump kan wani sabon tallafin coronavirus cikin sa'o'i 48 masu zuwa, ko kuma ba za a iya ba kafin zaben shugaban kasa ranar 3 ga watan Nuwamba. Pelosi ta shiga tattaunawa ta tsawon makonni tare da sakataren Baitul Mali Stephen Mnuchin, wanda ke wakiltar shugaba Donald Trump, amma jami'an biyu sun kasa cimma matsaya duk da cewa yawan cutar coronavirus ya sake yin yawa a Amurka kuma farfaɗowar tattalin arziki ya ragu. Pelosi da Mnuchin suna tattaunawa kan wani tallafin da zai iya kaiwa tsakanin dala trillion 1.8 da dala trillion 2.2, amma ba su amince da takamaiman sharuɗan shirin gwaji na ƙasa ba da sauran batutuwa. Koda sun cimma yarjejeniya, wasu sanatoci na jam'iyyar Republican sun ce suna da adawa da kashe irin waɗannan adadi kan ƙarin dala trillion 3 da majalisar ta amince da ita watanni da suka gabata don maganin coronavirus.
Sarfil Hashim zai sake shigowa da kashi na biyu na labaran. Kafin nan bari mu shiga babin rahotanninmu, inda za mu faro daga Kano. Yayin da aka shiga mako na biyu, matasa na zanga-zanga a wasu sassan Najeriya domin nuna damuwarsu dangane da yadda 'yan sanda ke gudanar da ayyukansu da kuma al'amura masu nasaba da rashin tsaro. Ƙwararru da sauran masu ruwa da tsaki na ci gaba da bayyana hanyoyi da ya kamata a magance matsalolin da ake magana a kai. Daga Kano, Muhammad Ibrahim Kwari ya aiko mana da wannan rahoto.
Tare da mai gurbinta da wadda aka yi wa lakabi da suna Swat, amma masu zanga-zangar sun ci gaba. Dr. Nasir Adamu Aliyu, lauya ne mai zaman kansa a Kano kuma malami a Jami'ar Bayero Kano, ya ce akwai bukatar samar da cibiya ko hukuma mai ƙarfin gaske kuma mai zaman kanta wadda za a ɗorawa nauyin ladabtar da 'yan sanda a Najeriya, kwatankwacin wacce ake da ita a ƙasar Burtaniya.
Akwai Medical and Dental Practitioners Tribunal, wato kotu mai bincike da tantance laifi na likitoci a ƙarƙashin dokar ta kawai wadda ta Medical and Dental Investigation Panel, wato kwamiti na binciken kwakwaf na laifin likita. Idan wannan kwamiti ya yi bincike yadda ɗan sanda yake binciken laifi, haka suke binciken likita, tabbatar da laifi ya yi laifi, in ya yi amma kuma su tura shi gaban ita kotun. In kotun ta fahimta cewa akwai laifin, ta tabbatar masa haka. Ya kamata a samu inda suka ƙwararru a bincike, misali a yi zama su kansu yan sandar tsofaffi wanda suka ritaya, kaga ba za a neman promotion, ba za a neman alfarma, a neman lauyoyi, a neman ƙungiyar 'yan jarida da masu kare haƙƙin ɗan adam da kuma ƙungiyoyi masu zaman kansu. A samu wancan alkali ya kasance shi ne shugaban bincike, to ya waje ba lalle a kafa 'yan sanda masu binciken su. In sun gani su caje su zuwa gaban alkali a hukunta su. Wato wannan shine garin bawon na gaskiya. Amma duk wannan ce wata cewa daina, in ka ce wai daina za su, an daina sa su, an yi wasu wata duk zancen banza ne, ba abin da daina wallahi.
Shi kuwa sanata Masaudu El Jibril Doguwa, tsohon wakili a majalisar dattawan Najeriya, na cewa tilas ne gwamnati ta ɗauki matakan hana amfani da matasa domin yi mata zanga-zanga.
Rikinkin wannan duk da aka samu nasarar ɗauko mutane suka fito ɗin ko suke ƙoƙarin fitowa shine makarantu da aka kulle. Saboda haka kowa hankalinsa ina nan a gida da an ke fito, uf, sai ka ga mutum ya fito. Saboda haka gwamnati sai ta ankarar da mutane ke ƙoƙarin kawo waɗansu abubuwan da za a tafiyar da mutane rayuwarsu ta inganta. Ta tabbatar da cewa an koma makarantu, hankalin kowa ya koma kan harkar karatun shi. Su tabbatar da cewa mutanen da suke da hakkoki a ƙarƙashin gwamnati, wallo sun yi aiki ba a biya su ba, wajen aikinsu an karya su, wallo sun yi harkokin kwangilis waɗanda suka yi aka tabbatar sun gama, gwamnati ta yi ƙoƙari ta biya su kuɗaɗensu. To wannan zai taimaka nesa ba kusa ba wajen sassauta rigingimu da mutane za su dinga haɗa kai domin a ce za a yi wa gwamnati zanga-zanga.
Batun samar da horo ga 'yan sandan Najeriya na daga cikin al'amuran da masana ke ganin wajibi ne a baiwa kulawa ta musamman yayin wa rundunar 'yan sandan Najeriya garin Bawul.
Yanzu a duniya an daina bata lokaci a aikin dukkan mutum, 'yan sandan sun yi da ke mutum ya an zaye laifi a je da ƙarfi a zuwa wahala ban za a biya kasuwa mu kuma an bata kuɗin mutane, an bata lokaci, an wahalar da mutum. Amma in akwai tunani da bincike na musamman da hanyar kimiyya, forensic science da forensic investigation, duk wannan abu ya zo sauki. So kaga tunani ya zama wajibi.
Dr. Nasiru Adamu Aliyu kenan, lauya mai zaman kansa a Najeriya. Muhammad Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
A gaida Mahmud Kwari. To har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, ga Sarfilu Hashim da labaran kashi na biyu.
Dubin dubatar masu zanga-zanga sun ci gaba da nuna adawa da Firaministan Thailand a Bangkok ranar Lahadi. Suna bijiro dokar hana taron mutane sama da hudu. Zanga-zangar, wacce galibin ɗalibai ne ke jagorantar ta, ta ci gaba a cikin babban birnin na tsawon watanni. Ana kiran Prayus Chan'ocha da ya marabus wanda ya kwace mulki a wani juyin mulkin soja na shekarar 2014 an kuma gudanar da zanga-zanga a birane 18 dake kewayen Thailand kamar yadda jaridar Bangkok Post ta rawaito an sanya matakan gaggawa a ƙarshen mako don hana taron mutane sama da hudu amma aka ci gaba da zanga-zangar wani dan kuna bakin wake ya tayar da bam din dake makar cikin mota a wajen hedikwatar yan sanda na lardin dake tsakiyar Afghanistan inda ya kashe kalla mutane 15 tare da jikkata wasu fiye da 150 jami'an Afghanistan sun la'anci harin na ranar Lahadi a Trosco babban birnin lardin go da aka lalata a matsayin aikin ta'addanci suna masu cewa galibin fararen hula na daga cikin waɗanda abin ya shafa har ila yau fashewar mai ƙarfi ta lalata ofishin gwamnati dake kusa inji su Muhammad Omar Lalzad shugaban asibitin lardin ya faɗa muryar Amurka cewa da dama daga cikin waɗanda suka jikkata na cikin mawuyacin hali
Sir Filu Hashim Gumal da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC Har yanzu muna kan batun tsaro Rundunar sojin Najeriya ta kaddamar da wani shiri da ake kira Crocodile Smile don yaki da masu aikata laifuka ta yanar gizo da wasu miyagun ayyuka a duk fadin Najeriya Wakilinmu daga Maiduguri Haruna Dauda Biyu ya aika mana da wannan.
Babban hafsan sojan ƙasa na Najeriya, Lieutenant General Yusuf Tukur Burtane da ya kaddamar da wannan sabon shiri a garin Gamdu dake tazaran kilomita 100 daga babban birnin Maiduguri, wanda Major General Lu'an Buzai wakilta ya kuma karanta mana ma labarai da gayyato daga jihohin Borno da Yobe, dalilansu na kaddamar da wannan shirin kamar haka.
I wish to appreciate our civil leaders and further enjoin them to continue to support the Nigerian army with credible information that will assist in the professional conduct of exercise Crocodile Smile 6.
Yace yayin da rundunar sojan Najeriya ke kaddamar da wannan shiri, ina so roki jama'a su ba jami'an sojan Najeriya goyon baya. Ina so in yi bawa shugabannin fararen hula su kuma taimaka wajen samar ma jami'an soja bayanai masu inganci wanda zai taimaka wajen aiwatar da wannan sabon shiri namu na Operation Crocodile Smile 6 da za a aiwatar don taimakawa fannonin tsaro a kasar nan. Kanar Sagir Musa dai shine daraktan hudu jami'an rundunar sojan Najeriya wanda ya min karin haske game da wannan shiri nasu. To wai shin menene ma dalilin kaddamar da wannan shirin kuma menene ya bambanta shi da sauran abubuwan da ake kikirwa a baya
dalilin shi shine a tabbatar wasu miyagun ayyuka dake faruwa wani abu mai kyau shine an ce za a yi shi a duka fadin Najeriya kuma akwai wani kokari da ita hukumar soja take yi na ganin cewa banna da ake yi ta yanar gizo ta labarai wanda ake shinhidawa na ƙarya da sauran dibar arzikin ƙasa da ake yi ta hanyar yanar gizo Nigerian Army ta hanyar rundunar ta yanar gizo mai kula da harkokin irin wannan yanar gizo tana nan ta hubbasa da ta dakule irin wannan ayyuka kana kuma ganin yadda ake ta yaki akan yan ta'addan nan na Boko Haram ana sana cewa wasu suna nan suna barin daji suna gudu suna barin nan wajejan arewa maso gabas suna shiga wasu garuruwa domin su boye to don haka hukumar soja ta kara kullo da za ta ci gaba da exercise na positive identification domin ta ga ta kama irin waɗannan mutane
da ba ya ce za su mashi ranar 20 ne ga wannan wata na October a kuma kammala shi ranar 31 ga watan December wannan shekara sai dai yanzu kan akwai sabon al'amari da ke dokan hankulan jama'a musamman ma mazauna jihohin Borno da Yobe kan yadda ake rufe wasu manyan hanyoyi wanda ke kawo tsaiko wajen samar da kayayyakin abinci da kuma kayayyakin bukatu irin na yau da kullum da yanzu kan ke so mu haifar da hawa-hawan kayayyakin abinci a cikin biranen Haruna Dauda Biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
a gaida Haruna yanzu kuma sai rahoton mu na gaba inda zamu ketara kasar Ghana kungiyar tarayyar Turai ta dau matakan gina filaye dake gabar ruwa a kasar Ghana domin inganta rayuwa a garuruwan masunta Ridwan Abbas ya aika mana da wannan rahoto
Ina shiri tun a shekara ta 2017 na aiki tukur don samun kaso na dorewar filaye mai bin tafiya na halin rayuwa a fagen aikin kifin Ghana ta marawa kokari da ake yi a rage aikin sun kifi ta barauniyar hanya da tallafin kuɗi daga kungiyar tarayyar Turai Ofie Juma Nkomo shine samar da kungiyar aikin sun kifi da gidauniyar da ake cewa Environmental Justice Foundation ke gabatarwa sun yi kokarin fitar da taswira ko kwara a bakin gaban tekun sashen jihar tsakiya gaban jihar Accra da kuma Volta ga baki daya jimillar wurin sauki kifaye 15 aka yi gwajin su sayan irin waɗannan tashoshi na a komanda shugaban tawagar kuma shugaban sashen samar da gimshikai na sashen dorewar ci gaba na tawagan gwamnatin kungiyar tarayyar Turai Roberto Sikilehu ya bayyana muhimmancin shirin duk waɗannan yunkure-yunkure da ake yi yadda tabbatar da ungumi da hukumomi da kuma su masun takansu an samar musu wurin sauki kifi mai kyau ne in lalle ana buƙatar samun ci gaba da ɗorewar wannan haraka da tattalin arziki wa zuri'a na gaba lalle ne muna buƙatar mu samar da wuraren sauki kifi wa masunta kamar yadda kuka sani sashin karkashin aikin kifi ne in har kuwa samun kifin ya ja baya wannan haraka za ta dakushe ta mutu wuraren na sauke kifi an yi su ne tare da tuntuban sarakan aikin su da majalisar gargajiya tare da yarjejeniyar bayar da lisu wadda aka rataba hannu a kai da kuma masunta a matsayin masu manajan shirin sun na Environmental Justice Foundation Chris Sobo ya yi bayanin kalubale iri-iri da suka jawo samar kare wuraren sauke kifin Redwan Allah Muktar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
a gaida Redwan Allah Abbas kada a manta wannan shiri na zo muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16:25 da kuma 31 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga Sarfilo Hashim Gumal da shirin mu na gaba
jama'a assalamu alaikum masu sauraro barkamu da wani sabon shiri na ciki da gaskiya a yau ma muna karamar hukumar kuje dake babban birnin tarayya Abuja inda shugaban karamar hukumar ya ruguje wa wasu kananan yan kasuwa shagunan su dauke da dukiyoyin su ba tare da biyan su diya ba ku biyo mu cikin shirin suna na Sartil Hashim Gumel ci gaba da bambacin korafin da yan kasuwar karamar hukumar kuje suka yi na rushe musu shaguna a tashar wowo wakilan yan kasuwar sun je ofishin ministan Abuja Muhammad Musa Bello dan bin bahasin takardar korafi da suka shigar to sai dai jami'ai a ofishin sun bincika ban samu takardar ta ainihi da aka shigar ba dan haka a yanzu an sake shigar da sabuwar takarda da hatimin ofishin karbar wasiƙu na minista shugaban kungiyar yan kasuwar Alhaji Baturu Abubakar Zaria ya ce zuwa yanzu shugaban karamar hukumar kuje Alhaji Abdullahi Suleiman Sabo bai waiwaye su ba don haka suna fata daga sabuwar takardar korafi da suka shigar ministan Abuja zai bincika lamarin don tabbatar da adalci ga dayyar da takaya tsakanin Alhaji Bature da jami'an ofishin na ministan
da muka zo ofishin minista na ce musu ni na kawo takarda suka ce wai kawo nace ni ne da kaina na kawo wace na kawo na ce na kawo ranar 24 ga watan 1 January 2019 kuma da kaina ne na kawo akai mu acknowledgement
Alhaji Bature wani bangare ka ji a nan wani bangare kuka shiga nan ofishin minista Muhammadu Musa Bello
mun tafi ofishin registry ne inda ake duk wanda ya kawo wasiƙa inda yake zuwa ya rijista a wurin
ba mu labarin ba kuka kare da jami'ai da suke kula da takardu ko wasiƙu da ake kaiwa ofishin
ne yawa abin da ya faru da muka je na ce musu na biyo takardana ne da na kawo a field ce ta mu na na minista koken da muka kawo game da yasa baki kada a rushe mana shagunan mu a Kuje. Suka ce washe na kawo takardar, na ce musu na kawo muku takardar 24 ga watan 1 January 2019. Suka ce to na akanoloji mai, na ce musu akanoloji mai na cikin office ina da aka yi wannan rusau, amma har wayo ina da photocopy. To suka duba, suka ce to bari su duba. Aka duba aka duba, sai da aka zo kan January din, sai da aka zo an gana 20 daga 21 zuwa 24, kuma sai suka ce su basu gani ba, basu ga wani record da ya shafi 21 zuwa 24 ba. Nace to ni dai ran Monday ne na kawo muku nan 24 ga kuma photocopy. Aka duba aka duba, ga dukkan yanda ni na fahimta inda ba su suka yi ba, ga dukkan alamu an boye takardar ne.
Wato mana an, amma ai ga kofin takardar ka ce tana hannunku lokacin da kai shiga wajen.
Eh, tana hannuna, amma da sai aka duba ba gani ba, sai suka ce to sai dai in yi hakuri in sake submitting wani takardar a fara a fresh. Shine na basu, suka yi mun stamp, yanzu ga stamp takarda an yi stamping ran 16 daga October 2020. Suka kuma ce don Allah in yi hakuri, mai sak ne daga wurinsu kuma in yi hakuri za su ci gaba da treatment din wannan da na kawo sabo yanzu.
Ya nuna kenan ba don kun yi tunani kun sake shiga ofishin minista ba ita wacce takarda ta farko ta haɓata kenan.
Eh, da ba ta zama kwata-kwata, ba ma magana tun ga record bai nuna record a cikin computer su ba, kuma ga record an samu na 20, amma daga 21 ba shi sam.
Yanzu yaushe aka ce ku je ku sake dawowa bayan sake ba da takarda karo na biyu?
Yanzu da suka bayar, suka ce in bar telephone number dina za a kai ma minista, to idan akwai bukatan kira na za a kira ni. Abinda suka ce kenan, sun karbi telephone number dina.
Mamu labarin wani abu ya sake faruwa tun lokacin da muka fara wannan shirin. Akwai wani wanda ya sake tuntubar ku daga nan karamar hukumar Kuje, ko shi shugaban karamar hukuma, ko wani wanda ya shafi wannan lamari na gina wannan sabuwar kasuwar ba rushe taku ta farko?
Tun da aka yi wannan rusau, kawai ba su sake sauraron mu ba, ba su saurari kowa ba, sun ci gaba da buga bulo ne kawai suna shirin gine-gine dinsu, ba ma su sauraron kowa. Su kuma can karamar hukuma ba su kira mu ba, ba su ce mana komai ba, wasu ma sun zaga sun tafi domin su je ko za a biya, suka ce su ba abin da za su yi su tafi su ba su wuri, ba sun je kotu ba, su je kotu ta karɓa musu.
To yin haka ne a batunku na zuwa kotu din, ko kuma kun jingine maganar sai kun kammala sai an neme ku ko wani abu ya faru kan lamarin da ba?
Ai maganin kotu dama kasan date ne, yanzu muna da kotu ranar 29 ga wannan watan Oktoba din, ran nan za mu shiga kotu.
Da sauran 'yan kasuwa da kake jagoranta, me suke faɗa ma game da wannan gwagwarmayar da kuke don ku samu a dawo muku da haƙƙinku?
Ko da lokaci daga waya da mutane za zo rina suna kuka ce su suba sai da za su yi ba, na ce ni dai abin da ba ni so matsayin sun bana shugaba rigima ne ba ni so. Duk yadda za a in Allah su za mu kwato hakkinmu, yanzu za mu shiga kotu, dama za mu shiga kotu ran 29 da aka daga ne, sannan kuma ran 2 ga watan 11 kuma za mu shiga na maganar contempt of court da chairman ya yi.
Eh, ga wanda bai san ma'anar kalmar contempt of court ba, me wannan kalmar take nufi ne?
Kin bin umarnin kotu ta ce kada a yi abu, shi kuma ya yi. Kotu ta ce mu tsaya inda muke kada a taɓi komi, to shi kuma ya ƙi bin wannan umarni, ya rushe shagunan gaba ɗaya da kayan mu a ciki.
A taƙaicin me kuke buƙata ofishin minista ko shi minista Muhammadu Musa Bello ya yi kan wannan al'amarin?
Mu da rigima ne ba mu so ba, mun so ya shiga cikin maganan ya ga ɓannan da ya mana a yi mashi magana. To tun lokacin da muka kai mun kai kafin a rushe ne, to yanzu an riga mu an rushe gaba ɗaya. Tun na dama da muka alamun take-taken shi sai muka kai ƙarar shi wurin minista, to minista bai ɗauki wani mataki ba har an riga an rusa.
Alhaji Baturu Abubakar Zariya kenan. Duk da yake sai yanzu ofishin ministan ya tabbatar da samun wannan ƙorafe-ƙorafen, amma duk da haka mun nemi jin tabbacin cewa a wannan karan za a tabbatar da adalci ga 'yan kasuwar. Daga mai taimakawa ministan Abuja kan labaru, Abubakar Sani.
Ba shakka mun haɗu da wakilan wannan ƙungiya wanda suka kawo kuka a madadin sauran wannan al'amari ya shafa. To bayan da na duba takardar da suka kawo sai na lura kaman cewa babu alaman shi wannan takarda ya iso office minister tunda babu wani tambari da yake ake sawa don a tabbatar da cewa an karbi takarda wanda za a kai wa minister ya duba. To saboda haka bayan da muka yi bincike sai na ce to abin da ya kamata yanzu su sake gabatar da wannan takarda saboda minister ya samu dama ya duba. Kuma in Allah ya daga lokacin da minista ya duba ya ba da umarni a dauki mataki a kai ne ma karan kaina zan sa ido in tabbatar da cewa an bi musu haƙƙin su.
Abubakar Sani, a irin wannan yanayi me wani irin tsawon lokaci yake dauka wajen duba irin waɗannan korafi idan aka kawo ofishin minista?
To ka san kamar yadda tsarin aikin gwamnati yake, idan shi tsarin Abuja misali kamar jiha ne, inda za a ga jiha akwai gwamna akwai kuma kwamishinoni, to hukumar birnin tarayyawa ita ma haka take. Minista shine kamar matsayin gwamna wanda yake wakiltar shugaban kasa wanda yake ainihin shine gwamnan Abuja, sannan yana da sakatarori wanda su ne kamar matsayin kwamishinoni a jihohi. To akwai sakatarori masu kula da harkan noma da harkan ilimi da asibiti da sauransu. To hakan aka nan kuma akwai sakatarori masu kula da harkokin da suka shafi ƙananan hukumomi. Akwai ƙananan hukumomi guda shida a Abuja, da Amak, da Buhari, da Kuje, da Kwali, da Gwagwalada, da Abaji. To saboda haka wannan koke da suka kawo ya shafi ƙaramar hukumar Kuje. To ina sa ran cewa in Allah ya sa mai girma minista ya ga wannan takarda, ba mamaki ya tura shi wurin sakataren da ke kula da ƙananan hukumomi. To daga nan ne za a san me zai zo baya.
Wato mutane masu sauraron wannan shiri na ciki da gaskiya sun bugo waya suna so su ji dama mataki ne da za a ɗauka don saboda tabbatar da adalci. Shin a ƙarshe me za ka ce wa dimbin masu sauraron wannan shiri kan wannan ƙorafi da aka kawo?
Lallai ina son tabbatar ma masu sauraron cewa shi ministan Abuja Malam Muhammadu Musa Bello adalin minista ne, wanda yake a duk lokacin da ya samu koke-koke irin waɗannan yana ba da umarni da a maza-maza a yi mishi bincike mai zurfi don a gano ainihin gaskiyar al'amarin. Kuma duk inda ya fahimci cewa an tashi haƙƙin wasu, to zai tabbatar da cewa an bi kajin wannan haƙƙin kuma an fitar musu da haƙƙinsu kamar yadda doka ta tanada.
Taimakawa mai girma ministan Abuja kan labaru Abubakar Sani kenan. To masu raro filin ciki da gaskiya zai saka ido tare da bibiyar wannan lamari don tabbatar da adalci ga ɗaruruwan 'yan kasuwar da wannan asara ta shafa. Idan wani sabon abu ya faru ko ya shigo, za mu sake dawowa domin sanar da ku. Yanzu a madadin Nasiru Adamu Alhikaya wanda ya taimaka shirin ya zo gare ku, ni Sarfil Hashim Gumel daga nan birnin Washington DC ke cewa mu kasance cikin koshin lafiya. Assalamu alaikum.
To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a taƙaice.
Jiya Lahadi, shugaban Amurka Donald Trump da mai ƙalubalantarsa na jam'iyyar Democrat Joe Biden suka yi zawarcin masu jefa ƙuri'a farko a jihohin da ake fafatawa, jihar Nevada da North Carolina, yayin da muhawarar ƙarshe ta shugaban ƙasa ke karatowa a wannan makon. Cibiyar da ke sa ido kan coronavirus ta Jami'ar Johns Hopkins ta fitar da rahoton cewa akwai kusan mutum miliyan 39.9 da suka kamu da cutar coronavirus a faɗin duniya, yayin da waɗanda suka mutu sanadiyar cutar suka kai miliyan 1.1. Kakakin Majalisar Wakilan Amurka Nancy Pelosi jiya Lahadi ta ce dole ne a cimma yarjejeniya da gwamnatin Trump kan wani sabon tallafin coronavirus cikin sa'o'i 48 masu zuwa, ko kuma ba za a iya ba kafin zaben shugaban kasa ranar 3 ga watan Nuwamba. Dubin dubatar masu zanga-zanga sun ci gaba da nuna adawa da Prime Minister Thailand Abangkok ranar Lahadi, suna bijiro dokar hana taron mutane sama da 4. Zanga-zangar wacce galibin ɗalibai ne ke jagorantar ta ci gaba a cikin babban birnin na tsawon watanni. Ana kiran Prayut Chan-o-cha da yi murabus, wanda ya kwace mulki a wani juyin mulkin soja na shekarar 2014.
Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu an jima ƙarfe 8 agogon Najeriya kamar da Chadi, wato ƙarfe 7 kenan agogon Ghana da GMT. za ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumal da yake ta ni gabatar da wannan shiri da Chuba Hero Dodone da ya hada shirin kuma ya bada umarni sai kuma injiniyan mu na yau. Aisha Tufula ce ke mu fatan kasancewa cikin koshin lafiya daga nan birnin Washington DC.